Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalamu ala Ashrafil Anbiya wal Mursaleen, Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala Alihi wa Sahbihi Ajma'in wa Ba'd. Zamu tashi darasi na 46 a cikin karatunmu na Bidayatul Mujtahid, yau 6 ga watan Jumadal Thaniya, Hijira ta 1441, 1 ga watan 2 shekara ta 2020. Muna cikin mabahith din an-najasat ne ko? Fi ma'rifati anwa'in najasat. To zamu shiga tashi al-mas'alatu sadisa. Shine ya mata unwani da cewa ma yu'fa anhu minan najasat. Abinda ake yin rangwame a kansa na daga wato najasat. Na'am, al-mas'alatu sadisa.
Na'am, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa yaqulu al-musannif rahimahullah al-mas'alatu as-sadisa
mas'ala ta 6.
Ikhtalafa an-nasu fi qalilin najasati ala 3 aqwal.
Malamai sun yi sabani a cikin najasa waje take yar kadan a bisa kauli guda 3.
Fa qaumun ra'u qalilaha wa kaseeraha sawa'an.
Waɗansu suka ga karan wato kadan dinta da mai yawanta daidai ne.
Umman qala bi hadha alqawl ash-Shafi'i.
Daga cikin wanda ya faɗa a wannan kaulin akwai al-Imam ash-Shafi'i.
Wa qaumun ra'u anna qalilan najasati ma'fuun 'anhu.
Waɗansu kuma malamai suka ga suna ganin cewa suka tafi akan cewar najasa wato najasa wadanda wanda suke kadan najasa daban-daban da take kadan ma'fuun anhu an yi rangwame akan ta.
Wahaddu bi kadri dirham al-baghali.
Suka iyakance shi da gurgurdan sisin nan na wato al-badari shine dadewar fata dadewar gashin kafar al-badari wanda za ka ga wani dan waje kamar tabo.
Umman qala bi hadha alqawl Abu Hanifa.
Daga wanda malamai wanda suka tafi da wannan suka faɗi wannan magana akwai Abu Hanifa.
Wa shadda Muhammad ibn al-Hasan fa qala.
Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani shi ya ratsi sai ya ce
in kanat najasatu ruba ath-thawbi.
Idan najasar ta kasance wato rubu'in tuface ko abinda bai kai shi ba
jazat bihi salat,
to sallah ta halatta da shi, wato in najasa ta zo ta fantsama a jikin mutum in aka raba aka ga kan cewar gurgurdan rubu'in in bata kai rubu'i ba to za a iya sallah da shi. Wannan amana sha ne ko ba na wanke hannu ba? To godiya nake, Allah ya sa ka da lafiya. Na'am. To wannan yace kaga shuzuz ne, amma shi ma fa wannan fa yana nufin an-najasa al-mukhaffafa, haka ne taliki anan an-najasa al-mukhaffafa. To gaskiya ban san takdirin yanda akwai kamar kaga wannan wannan akwai kaga al-gha'it wal-bawl, wannan ita ce mughallaza ce. To amma kamar kaga to ban sani ba ko jini za su ce gaskiya wannan sai mun ga al-hanafiya. Eh amma ai taqdir bil rub'i ne ai at-taqdir bil rub'i wai dan a dan saukaka wato shuzuzin nasa shi sa aka ce ai idha kana khafifa. To sai kuma za mu gani mecece al-najasa al-khafifa inda al-hanafiya daga baya. Na'am.
Wa qala fariqun thani,
wani kaso wani bangare kuma na 3 suka ce
qalilun najasati wa kaseeruha sawa,
kare wato najasa kadan da mai yawa daidai ne
illa dama,
sai dai jini
alama taqaddama
a bisa abin da ya gabata. shine mazhabar Malik wa Ahmad ma to ka gani wato kenan wannan takdirin da ake cewa na ad-dirhamul baghli wannan gajini ne kawai banda sauran najasat amma sauran najasat qaliluha wa kathiruha sawa na'am saboda ka ga ai zai wahala a ce jini muhaffafa ce ai afwan eh haka ne eh shi jini shi ne zama to muhaffaf na'am
wa anhu fi damil haidi riwayatan
daga gare shi kuma Malik wa hakaza ma Ahmad fi damil haid akan jinin haila riwayatan akwai riwaya biyu
wal ashhar
amma fi shuhurar riwayoyin
musawatuhu lisa'il
daidaituwarsa da sauran jinan da sauran jini a riwayat daya kuma shine kan cewar shi jini in na haila ne to qaliluhu wa kathiruhu sawa musamman ma kuma hadisin asma ko a cikin bukhari ihdana yusibu thawbaha min damil hayd ala tahuttuhu thumma taqrusuhu thumma taghsiluhu bil ma na'am
wa sababu ikhtilafihim
to dalilin sabanin su
ikhtilafuhum fi qiyas qalil al najasa ala al rukhsati al warida fi al istijmar
wato dalilin sabanin nasu shine a qiyasin najasa karamar najasa da kuma rukhsar da tazo a cikin al istijmar a cikin yin tsarkin hoge
lil'ilmi bi anna an-najasata hunaka baqiya
saboda abu ne wanda yake an sani cewa an akai tsarkin hoge najasa tana nan a wajen ko idan mutun ya katse najasa da hoge ai kaga akwai saura akwai ta bata tafi ga baki daya ba saboda haka akai afuwa gare ta saboda haja to saboda haka qalilun najasat shi ma in dan kadan ne sai ai afuwa gare shi kamar yadda akai akan wannan to amma wannan zai zama to qiyasun alal rukhsa ne ita kuma rukhsa akwai atalin da a cikin akwai masu daga cikin wanda suka tafi wannan akwai wanda ba sa qiyasi akan rukhsa na'am
فمن أجاز القياس على ذلك
تو وين ده حالة قياسي أكن رخصة
استجاز قليلا النجاسة
تو سيا سيا تبت الدحالة شن نجاسة إركرام
ولذلك
دان هكني
حدوه بالدرهم قياسا على قدر
المخرج لكن يسيس كيا كان تيش بالدرهم دسيسي قياسا على قدر المخرج دومنسي قياسي أكن وتو غرغودن wato matsuguno in mutum tashi tsuguno ai iyakar dai wajen da najasar take tabawa shine gurgudan wannan dan dirhamul baghli dan sisi ban taba ganin wannan istidlalin nasu ba na cewa menene dalilin da suka ce ad-dirhamul baghli to ha gashi ibn rushd ya fito musu da shi
wa man ra'a anna tilka rukhsatun
wanda kuma yaga kan cewa wannan fa rukhsa ce
war rukhsatu la
yuqalu war rukhasu war rukhasu ita su kuma rukhusosi in ana fada ba ai mata jami'i mai tukari
la yuqasu alaiha
ba a kiyasi akan su
mana azalik
to sai ya ce ba za a yi ba ba za a yi kiyasi ba shine shafi'i kenan ko afwan shine shine wanda ya hana qiyasi din shine Imam Shafi'i na'am
wa amma sababu istithna'i Malik min zalika ad-dima
to amma dalilin da yasa Malik ya togace ad-dima jini
faqad taqaddam
to ya gabata me yace a can babin da muke yi na wajen jini damul hayawan shine da yake ce ikhtalafu fi damil qalil min damil hayawan faqala qawmun damu samaki tahir wa huwa ahadu qawlai Malik na'am cewar sun dauki mafhum ne na audaman masfuhan al masfuh al kathir to wanda yake mafhumin al damul masfuh shine al qalil kadan to saboda haka wannan shine dalilin Malik amma kaga a sauran tunda yana tare da asalin sa ne cewa ruksa ba a yi kiyasi akan ta sai ce qalilu wa kathir din dai na'am
wa tafsilu madhhab abi hanifa
to tafsilin madhhabar imam abu hanifa kuwa rarrabe ta
annan najasatu indahu tanqasimu ila mughallaba wa mukhaffafa
to gashi nan gaskiyarka ne zai yi bayani cewa najasa a wajensa wato ta kasu kashi biyu ya zuwa ga mughallaba kakkausa wa mukhaffafa da sassauka
wa annal mughallabata
cewa al mughallaba wadda aka wato kakkausarta
yallati yufa minha an qadri dirham
ita ce wadda idan gurgurdan dirhami ya samu ake masa afuwa
wal mukhaffafa
ita kuma al mukhaffafa
yallati yufa minha an rub'i thaw
ita ce wadda ake yin afuwa ga a cikin ta daga rubu'in tufa kamar yanda yake Ibn al-Hassan ya Muhammad al-Shaybani ya fada
wal mukhaffafa
to al mukhaffafa mai sauki wato sassauta wanda aka sassauta akan ta a wajen su
mislu arwasid dawab
to ka gani kamar tarosan dabbobi tunda dabba idan ba a cinta eh in dabba in ba a cinta to tarosan ta shi ma najasa ne to amma ka kamar na jaki kenan da kuma na sukare da sauran su
wama la tanfakku minhu turq ghaliban
da kuma abinda hanyoyi ba sa rabuwa da shi a bisa galibi
wata kasimuhum iyaha ila mughallabatin wa mukhaffafa hasanun jiddan
wato kasa wasu da suka yi na najasa tsakanin al mukhaffafa ila mughallaba da mai kaushi da kakkaura da kakkaura da kuma wanda aka yi mata sassauci aka sassauta ta ji hasanun jiddan wannan yana da kyau sosai abin ya kayatar da shi dama shi ai yana son al-adilla al-aqliya da abubuwa da hankali yana son su to haka nan wannan yana nuna mana wato irin arzikin da ke cikin fiqhu saboda wayannan malamai sun zage dantse sun wasa kwakwalwarsu wajen fito da illoli da tunani mai zurfi yanzu kamar Imam Shafi'i da aka ce wata ran wai an je an kai masa ruwa zai alwala lokacin da ya soka gidan Imam Ahmad ta sai ta ga ruwan da ya alwalar Isha da shi din yana nan da ta kawo wani bai amfani ma da ruwan ba saboda haka da aka tambaye shi ce ai tunda ya kwanta yake kokarin fitar da dalile akan wata mas'ala sai da ya samu fuskoki na dalili guda 40 a ciki shi yake ta tunani a cikin dare haga wannan ai kamar sallar dare yayi kamar sallar dare to irin wayannan littafan mutum kana karanta sai kaga irin wato haza irin tunani mai zurfi da malamai suka fito da shi saboda haka ka ce wai kai zaka zo ka asasa fiqhun ka ba zaka koma ka karanta abin da wayannan malaman suka faɗa ba na farko dai baka riga ka samu ta'asil din ba da zaka tabbatar kan cewa tunaninka tunani ne bisa adilla na shari'a takila tunaninka bisa tunani ne na al'ada da bi'ar da kake ciki domin baka riga ka turuba da dalilan na shari'a da yake tunaninka zai zama to tunani ne da aka saita shi akan abin da yake dalili na shari'a. Shi yasa in dole sai ka koma akwai wata ran ne da muka zo saboda irin waɗanda suke ganin yan zafi akan sha'anin hadith cewa ai indai kana da ai abin nan baka bukata indai kana da ilimin hadisi baka bukatan littafin baka bukatan fiqh. Sai wani malamin mu Allah ya ji kansa Sheikh Yusuf al-Dakhil sai ce me ra'ayinku waɗanda suke cewar tunda muna da hadisi na hukunce littafan da suka rubuta a hadithul ahkam ba ka da bukatar littafan fiqhu domin sanin hukuncen Allah me ra'ayinku shikenan akai ta magana wannan ita kawowa to duk akwai saboda a lokacin nan shine irin wannan ra'ayin saboda tasirin tuwa da irin farkon shigo farkon zafin ilimin hadith din da da ba a san shi ba kuma Sheikh Al-Albani yazo ya yayata shi da kuma irin raddi da ake ma fuqaha saboda in suka zo da wani kauli da hadisi ya saba masa inda za ka ga an yi musu biki inda ake so To wannan sai yasa suke ake zubar da ruwan wanka tare da jaririn da aka yi ma wanka. To domin da yawa daga cikin masail na fiqh musamman idan ka zo babul mu'amalat. Da yawa daga cikin su ba adilla naqliya bane. Ba aya bace ba hadith bane. Adilla ce aqliya. Adilla ce na hankali wanda aka gina su akan sauran dalilai. Urf din ma kadan ne amma yawancin su zaka samu aqisa ne qiyasi ne da amfani da maslaha da amfani da istihsan da amfani da saddu dharai da irin su haka ne zaka ga suke anti da zaka ga haka ne ya turo min shi da yake da ni ne zan yi takdimin littafin kunje ya turo min PDF din ta wato saboda haka wato shi yasa kaga kaman in dai kana ita mazhabar Hanafiya saboda karancin ilmul athar a Iraq sun yi tawassu'i wajen al-adilla al-aqliya kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammad al-Muqtar yake faɗa yace kana buƙatar su saboda cikin masail da yake babu nas akai saboda sun gwanince sun kware wajen iya aqisa da tawassu'i wajen aqisa shi yasa ne ma har Imam Malik da yazo wajen tahdidin sadaki da rub'u dinar yace to aina in aka duba aka ga kan cewar a barawo in ya saci rub'u dinar ana yanke hannunsa wato an halatta gaba ta jikinsa da rub'u dinar saboda haka aure shi ma halatta gaba ne na jikin mace halatta wato farjinta to shi ma sai a ce da rub'u dinar za a yi sai aka ce masa ta'arrakta ya Aba Abdullah ka zama dan Iraq ka shiga kiyasi to saboda su haka suke sa zurfafawa wajen aqisa kuma gaskiya ita ce mazhabar da yake bamu tsaya mu mai da hankali akan karanta ta ba sosai Malam Ibrahim Jalo yana da kokari wajen karanta littafin Hanafiya sosai da yake da maqismul fiqh yayi to kuma indai a cikin buhut din sa yana da kokarin abin nan dogaro ga littafin su akwai Fathul Qadir ko cikin littafin su muna da shi Qaduri cikin akwai Fathul Qadir ko anan Fathul Qadir na Hanafiya na Qaduri yana ɗaya daga cikin Fathul Qadir lil Qaduri cikin ina cikin dan ni dai bada'i nake da shi kawai bada'i us sana'i na Hanafiya din na mu karasa mas'ala ta karshe sai mu shiga dan mu tsaya akan babi na uku bismillah
al-mas'alatu as-sabi'a
mas'ala ta bakwai
itarafu fil maniyyi
malamai sun yi sabani akan maniyyi
aruma najisun amla
shin najasa ne ko ba najasa bane
fa dhaba ta'ifatun minhum
sai waɗansu wani yanki wani kaso daga cikin wata jama'a daga cikin wata jama'a suka tafi tare a cikin wannan jama'ar kuma akwai Malik da Abu Hanifa ya zuwa ga cewar najasa ce fil mashima Abu Hanifa fil mashhur ne akwai sabani wa dhahaba ta'ifa wata jama'ar ta malamai kuma suka tafi
ila annahu tahir
zuwa ga cewa tahir ne mani tsarki yana da tsarki
wa bi hadha qala shafi'i
wannan shine qaulun shafi'i wa ahmad afwan shine fil mashhur din ahmad fil mashhur wa daud da daud adh-dhahiri
wa sabab ikhtilafihim fi shay'an
Abu Hanifa qawlan wahidan illa kawai akwai dan gyara shi Abu Hanifa yace najisun khuffifa an izalatihi ba sai ka wanke shi ba zaka iya katse shi amma najasa ne na'am
na wa sabab ikhtilafihim fi
dalilin sabanin su kuwa a cikin sa abubuwa biyu ne
ahaduhuma
na farkon su
ikrarul riwaya fi hadisi Aisha
wato kai koman sassabawa da kai komo na riwaya a cikin hadisin Aisha wato hadisin Aisha an ruwaito shi da lafuzza wanda yake kamar sun ci karo da juna.
Wadhālika anna fī ba'dihā,
to bayanin wannan shine a cikin waɗansu riwayoyi na hadisin Aisha,
kuntu aksilu thawba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,
na kasance ina wanke tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maniyyi,
fayakhruju ila ṣalāti,
sai ya fita zuwa ga sallah,
wa inna fīhi labuqa'al mā'i,
alhali a jikinsa akwai a shacin ruwa na ruwan da ya wanke, akwai shacin sa.
Wa fi ba'dihā,
a waɗansu riwayoyin kuma,
afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,
na kasance ina kankare shi da farce na daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi ba'dihā,
a waninsu kuma a wata riwayar,
fa yusalli,
sai sallah a cikin wannan tufar.
kharaja hadhihi ziyada,
wannan ziyadar muslim ne ya fitar da ita, thumma fa yusalli fihi, din ba don ga irin ziyadatu thiqat din kenan da ake so ai bayani akan su. Na dan fara ran nan da ya tafi a cikin jirgi, na fara da hadisin Anas, insha Allah zan yi insha Allah ziyadatu thiqat, ku yi mun addu'a da Allah. Amin. Na'am.
Wa sababu thani,
to kun ga wannan shine sababi na farko, shine al-ittirab a cikin riwayar fuskoki, an ruwaito hadisin Aisha ita ta faɗa, aka ba faɗe shi daban-daban, ba mutarib bane, riwaya ce da shi yasa ka gani ma da ya rubuta, sai na sa ayat tambaya na ittirabur riwaya, sai na sa ayat tambaya a ƙarƙashin ittirab, saboda ya yi amfani da ittirab magana ce wadda take mustalah ko ba mahallinta bane, hadisai ne suna cikin sahihai amma ka ce musu sun yi ittirab. To amma shi ya yi amfani da kalmar ne da ma'anarta ta lugha, ba ma'anarta ta istilahin malaman hadith ba. Na'am.
Wa sababu thani,
dalili na biyu, sababi na biyu,
taraddudul maniyyi baina an yushabbaha bil ahdathil kharija min al badan,
wato maniyyi yana taraddudi, yana kai komo tsakanin akamanta shi da wato nau'i na kari daban-daban, abubuwa da suke na najasa na kari da suke fitowa daga jikin mutum, tsakanin kuma da akamanta shi da abin da yake na daga wato abubuwan da jiki yake fitar da shi ne masu tsarki, kamar madara da sauransu. Shin mani yana kama da bawali da gayatsi, waɗanda suke su ne a hadad da suke fita, ko ka za mu kamanta shi da kamar madara, nono kai da yake fita daga jikin mutum, da kuma kamar gumi, zufa, da me za a kamanta shi.
Faman jama'a al-ahadith kullaha,
wanda ya tattara hadisan gabaki daya,
bi an hamala al-ghasla ala babin nadhafa,
sai ya dauki wankewar da Aisha ta yi na tufar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan tsaftacewa ne, tsaftace tufa ce,
wasadalla min al-farki ala at-tahara,
kuma sai ya kafa dalili da cewa tun daga shi wannan lokaci ta kankare shi da harcen da farcen ta, wannan ya nuna kan cewa tahiri ne kenan, a bisa asalin sa, da cewar wato kankare a najasa baya tsarkake ta, kuma ya yi masa kiyasi, ya ƙara wannan, kun ga wajen hadisan Aisha ga fuskar sa ko ya yi jam'i kenan, ya yi jam'i tsakanin riwaya ta, wajen kuma wannan at-taraddud sai ya yi masa kiyasi, sai ya yi kiyasin mani akan wato akan nono da sauransu na daga wato abubuwa wanda suke fita daga jikin mutum, waɗanda suke masu sharifa, masu kyau ne, kyawawa ne, masu tsarki, sai to shi baya ganin mani na najasa ne, shi ne kamar Imam Shafi'i kenan, wai sun yi musu da Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, yana ce masa mani na najasa ne, ya ce ka duba wannan, ina so nuna masa asalin sa tahiri ne, shi kuma yana cewa asalin sa najasa ne. Na'am. Wanda kuma ya yi tarjihi, ya rinjayar da hadisin wankewa akan hadisin kankarewa, kuma ya fahimci wato najasa a cikin abin, a cikin wankewar da aka yi, kuma ya zamanto mani shi ya fi kama da wato da ahdath kari, waɗanda suke fita daga jiki,
mimma laysa bihadath,
fiye da kamarsa da abin da yake ba hadasi ba, ba mai kari ba,
qala innahu najis
sai ce to ai najasa ne musamman ganin kan cewa an samu ittihadul makhraj makhraj ne makhraj din sa shine makhrajul bawl kuma shine makhrajul madhi na'am
wa kadhalika aidan
haka nan ma
man iqtara anna najasata tazulu bil farki
yayin itikadin cewa najasa ana kauce ana wato ana gusar da ita da kankarewa da wato kankarewa eh kankarewa ake cewa ko a kankare da farci na'am
fala
sai ya ce
al farku yadullu ala najasatihi
to ai wannan kankarewar yana nuni akan najasa
kama yadullu al ghasl
kamar yanda wankewa yake nuni
huwa madhhabu abi hanifa
wannan shine madhhabar abu hanifa shine wato yace najasa ne amma za a iya kankare shi da al fark na'am
wa ala hada
to a bisa wannan
fala hujjata li ulaika fi qawliha
dan haka babu hujja ga wadancan a cikin fadin su a cikin fadin Aisha sannan yayi sallah a cikin sa
bal fi hujjatu li abi hanifa
bal a cikin sa akwai hujja ga abu hanifa
anna najasata tuzalu bi ghairi al-ma'i
shine cewa najasa ana gusar da ita da abin da yake ba ruwa ba
wa khilafu qawli al-maliki
wannan kuma sabanin qaulin malikiya ne saboda haka fadin amma kawo fa yusalli fihi sai zamanto a musamman wajen alfark din ba zai zamanto wata hujja ba ga wadanda suke ga wadanda suke wancan jami'in sai hujja ne dai ga Hanafiya alhamdulillah na'am bafa
aurayen kisan wuta
ya kaka muna tahara muna kitabu tahara na'am
mace ita ta kulla shi wajen wani wajen bai sani ba
amma miji na biyu ya sani
shikenan an yi wa'adi da shi ma
wannan kisan ai shikenan kisan mutane ne eh gaskiya dai wannan shine abin nan wannan shine ina jin akwai maganar Ibn al-Qayyim akai jazakallahu khairan Allah ya saka da alkhairi akwai maganar Ibn al-Qayyim ina jin da har yake cewa taimakon dan that is wato idan shi shine niyyar kadai ba tare da matar ba
shi na gane
miji na biyu
kamar
taimako ya niyyar yi to amma in sun yi da matar ai sun an samu tawatu'i bari kaga ina zuwa
a jami'in duba tafsir ina jina 93 na da
fusa ta yayi
akwai wannan
ko an yi da ita
da shi na biyu indai akwai hadin baki ai akwai tafsil ne ina so in ciro mana akwai yawa to ka gani na farko idan hadin bakin tsakanin shi mutumin da zai yi auren ne da kuma ita matar da aka saki ko kuma tsakaninsa da shi mijin da ya yi auren na farko ko kuma tsakanin su uku duk haramun ne shi mijin mai auren na tahlil din na biyu ya hada baki da ita ko ya hada baki da tsohon mijin ko kuma duk su ukun su saboda haka wace sura ce za ta fita idan ita kadai ta yi ko kuma shi kadai shi na biyun idan shi kadai ya yi auren da niyyar ya halatta ta ga wancan to kaga babu hadin baki shi wannan ya halatta kenan ko najin shine Ibn al-Qayyim yayi doguwar magana ne a cikin Ilamul Muwatti'in amma gaskiya bazan iya tuna abubuwan da ya faɗa ba da suwar din ka san fiqhu sai a hankali to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk